بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينزو دريني نتلاتا وتتديديدا درين شابيو قوتا صفر وتانبيو daga cikin jiran giyar watanni na musulunci hijira na da shekara 1437 wacce ta daidai da 23 ga watan November shekara ta 2015 wannan shine kasid na 175 daga cikin jiran giyar karatuttuka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mutadarul hadithi salafiyya wacce take number 4 Madarkaci Road anan gaskiya layout a Zaria a jahar Kaduna Nigeria karatun da babban malamin mu al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Al-Albani rahmatullahi alai ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yayi wataki da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan Allah madaukakin sarki ka datar da mu ka ci gaba da mana jagoranci a cikin dukkan al'amuran mu idan ƴan uwa basu manta ba bamu gushe ba muna karatu a cikin sura ta 2 daga cikin jeren giyar surori na Al-Qur'ani suratu Ali Imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wato suratu Ali Imran sura ce madaniya a farkon wannan sura mun ji dalilan da tasa Allah madaukakin sarki ya saukar da suratu Ali Imran a inda muka ji wannan sura mawdu'i mafi girma da take tattaunawa ma'ana content dinta abinda take dauke da shi bayani ne da tattaunawa musamman game da ahlul kitabaini yahudawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya tayar da annabawa da yawa a cikin su wanda sun fi dangantuwa zuwa ga littafin Allah littafin da Allah ya saukarwa annabi Musa amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda wannan sura tana tattaunawa game da kristoci waɗannan nasara najran duka mun bayyana mawdu'in da wannan sura take tattaunawa tun a farkon surar a inda har muka karanto daga cikin littafin babban malamin tarihi al-Imam Muhammad ibn Ishaq idan ba ku manta ba surat Ali Imran kamar yadda muka bayyana sura ce wacce take dauke da bayani akan jihadi don ta tattauna game da ghazwatu Uhud yaƙin nan na Uhud da akai a musulunci yakin da Allah madaukakin sarki ya jarabci musulmi sakamakon saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda mun ji cewa suratu Ali Imran sura ce da ta bayyana da yawa daga cikin shara'iul islam shari'o'i na musulunci taga ta karantar da zakka, tayi bayani game da aikin hajji, sannan tayi tarbiya game da lallai ne musulmi su tarbiyantu, su gina jikinsu, sannan su gina ruhinsu da ibada, kamar yadda za mu zo mu ji daga karke-karken wannan surar. Surar ta ci kashe, Allah maɗaukakin sarki ya ci kasata da ambaton ahlul kitabi, wato kiristoci da yahudawa, waɗanda suka yi imani da annabawansu, kuma suka yi imani da cikamakin annabawa, fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu Ahmad, sannan ashabu sunan sun ruwaice shi daga sahabi Abu Huraira, inda annabi ya bayyana cewa na daga cikin waɗanda suka fi kowa falala, suka fi kowa daraja, annabi sai ya ambaci mutumin da ya yi imani da annabin shi, sannan ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Annabi ya ce wannan na daga cikin waɗanda suke yi utauna ajrahum marrataini. To wannan surar duka ta tattauna, kuma a hankali insha Allahu ta'ala za mu ji kaɗan daga cikin waɗannan idan muka zo waɗannan mawabi'a ɗin. Allah maɗaukakin sarki kai mana gudunmawa. A karatun ƙarshe mun kwana a kan fassara aya ta 22 zuwa ta 23, faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأن آية منكر تاسو كما منفسر تاسو سيدي أيو zami abin da Bahaushe ke kira waiwaye a dan tafiya, saboda mun dade mun dan numfasa ba mu karatun ba, dan haka mallan zai maimaito mana daga kan waccan aya ya karanta mana ita, sannan mu biyo baya da fassara, mu tattauna wasu mas'aloli, sannan sai mu alakanta su da kan karatun da muka kwana, sai mu ci gaba don karatun ya zama yayi kan gado. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka taimaka. فلمي الله يجي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
الله تعالى يجي innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah, ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabawa, mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya bayyanar a hannunsu, litatafai da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabawan nan nashi, wadannan gaba ɗaya sun tattaro ayoyin Allah. Dan haka kaga at-taura aya ce daga cikin ayoyi da Allah ya saukarwa annabi Musa, haka Injila, haka Zabura, ayoyi ne na Allah maɗaukakin sarki. To sanan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin Alƙur'ani, mu'jizoji da Allah maɗaukakin sarki ya wanzar, ya tabbatar, ya bayyanar da su a hannun fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, duka waɗannan ayoyi ne na Allah. Dan haka ayoyi na Allah sun kunshi ayatullahi al-kauniyya da ayatullahi shar'iyya. To lallai waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin, kuma suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi da annabawan suka taɓa ba, ba tare da wata doka da suka karya suka saba ba, suna kashe su ne bighairi haqqin, da zalunci suna kashe su ne ba tare da sun yi wani abu da ya cancanci, wato suka cancanci kisa ba. Allah madaukakin sarki sai ya asalinci a aya, wato a gaba ta gaba, wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas, kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane. Ga kisar annabawa, ga kisan waɗanda ke umarni da adalci daga cikin mutane, suke wa'azi, suke karantarwa, suke umarni da a kadaita Allah, a tabbatar da bauta ilahiya ga Allah, rububiyya a tabbatar da ita ga Allah, sunaye da siffofi da makamai da darajoji a tabbatar da su ga Allah, don wannan duka yana daga cikin tsayuwa da umarni da adalci. To waɗanda suke kashe waɗannan tare da kashe annabawa, Allah sai ya ce fabashirhum bi'azabin alim, ay musu albishir da wata azaba mai radadi a ranar alkiyama. Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar albishir, bayan asali ita kalmar ana amfani da ita ne ga albishir wanda yake faranta rai, ya sanyaya idanu, ya sanyaya zuciya. To amma anan da aka ce ay musu albishir, har sai sun saki jiki sun dauka wani abu ne na alkhairi, sai a ce ba wani abu bane, albishir ne bi'azabin alim, albishir ne da azaba mai tsanani a ranar alkiyama. Aya ta 22 Allah ya ce ula'ikal ladina habitat a'maluhum, waɗannan mana ishara zuwa ga waɗanda ke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, kuma suke kashe malamai da masu wa'azi da masu umarni da adalci. Allah ya ce su ne alladhina habitat a'maluhum, su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci, fid dunya, tun daga nan duniya wal akhirah, haka ayyukansu sun ɓaci a lahira, ayyukansu sun ɓaci a duniya, ba za a yaba musu ba, ba za a wato asalin nuna sun yi bajinta ba, ba za a yabi aikin ba, kaga aikin sun ɓaci a duniya. To sannan kuma a ranar alkiyama, to ba za su samu sakamako na waɗannan ayyuka da suka yi ba, dan ba su yi aiki na gari ba. Habifat a'maluhum fid dunya wal akhira, ayyukansu gaba ɗaya sun ɓaci, sun lalace tun daga nan duniya har lahira. Wa ma lahum min nasirin, kuma ba su da wani maceci, ba su da mataimaki idan Allah madaukakin sarki ya danna su a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Malamai suka ce wannan ayar zargi take ga ahlul kitabi game da bakar ɗabi'a da bakin hali da mugun tunani da mugun aiki da ya bayyana tattare gare su, na kashe annabawa da kashe malamai masu wa'azi masu umarni da adalci. Wannan ayar zargin su take, zargi wanda yake mai tsanani. Mun gabatar da ambaton hadisi da al-Imam Ahmad ya ruwaita a cikin Kitabul Musnad a juz'i na farko a shafi na 470 daidai, da al-Imam at-Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir, wanda lafazin hadisin lafazi ne na Imam Ahmad. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Wa imamu dalala wa mumathilun minal mumathilina. Wannan hadisi annabi yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyama, wanda yafi kowa tsananin azaba a ranar lahira shine rajulun qatala nabiyyan, mutumin da ya kashe annabi. Duk mutumin da ya kashe annabi to ba kuskure bane, ku kun gane da ma ganganci ne kuma wauta ne, kuma ba wani abu ya kai shi ga kashe annabi ba sai bakin hali da yake da shi, to zai zama ashaddun nasi azaban yawmal qiyama. Aw qatalahu nabiyyun, ko kuma mutumin da ya sake annabi ya kashe shi, mutumin da ya sake annabi ya kashe shi, saboda annabi baya kisa bisa ga zalunci. Duk kisan da zaka ga annabi yayi to kisa ne na adalci. Ina fata jama'a mun fahimta, saboda su annabawa ba su kai komo cikin al'amuran su sai cikin umurnin Allah, dan haka duk abin da suka yi to umurni ne na Allah. Dan haka in ka sake annabi ya kashe ka to kaji kana daga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyama. Ko kun kiyaye jama'a, a hadisin aka ce annabi kenan, idan annabi yayi kisa gabanin a aiko shi a matsayin annabi, to wannan hukunci na ashaddun nasi azaban ba za ta tabbata ga wanda aka kashe ba. Kun fahimta jama'a, don annabi Musa yayi kisan kai gabanin a aiko shi a matsayin annabi, to yanzu wanda ya kashe shi ma ya shiga cikin ashaddun nasi, sai a ce a'a, saboda an kashe shi ne kafin annabi Musa a aiko shi a matsayin annabi. Ka karanta suratul qasas da suratul shu'ara, Allah madaukakin sarki ya bada labarin kisan da annabi Musa yayi, kuma a cikin suratul shu'ara Allah ya bayyanar da hukuncin wannan kisan. Kisan an yi shi ne bisa ga kuskure, annabi Musa yayi ne gabanin a aiko shi a matsayin annabi. A suratul qasas Allah madaukakin sarki yace, wa dakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الله مدوكين سركي لعباد الأباري. ودخل المدينة ala hili ghaflatin min ahliha, annabi Musa ya shiga cikin wannan birni na Misra a sa'ad da mutanen birnin, mutanen garin suna cikin wato wani yanayi na natsuwa ko bacci, ko kuma basu fita harkokin gaban su ba. Ala hili ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain, shigar shi ke da wuya sai ya hadu da mutane biyu, ya katatilani suna husuma suna rikici suna fada, hadha min shi'ati, wannan dangi ne na annabi Musa, wa hadha min aduwi, wannan kuma dangi ne ɗaya ne daga cikin gidan fir'auna, shine aduwi din. Fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi, wannan dan uwa na annabi Musa sai ya nemi taimakon annabi Musa akan wannan makiyi nashi. Malaman tafsiri suna bayyana cewa kirare yayo, itace yayo, sai wannan wato dan gidan fir'auna ya ganshi sai ya tare shi, sai ya kwace. Bayan ya kwace sai ya ce kuma sai ka dauka ka kai min gida, sai ya ce to tunda ka kwace ka bar nan tafi mana, sai ya ce ai sai ka dauka. Shikenan suna cikin wannan hali, sai ga annabi Musa, sai wannan ya nemi taimakon annabi Musa akan wancan azzalimi dan gidan fir'auna. Allah madaukakin sarki sai ya ce fa wa kazahu Musa, sai annabi Musa yayi mushi kulli, yayi mushi naushi. An fahimta jama'a, to kuma ka san annabawa karfi ne da su, ina fata an fahimta. Fa qada alaihi, shikenan sai ya mutu, sai ya kashe shi. An fahimta jama'a, yanzu annabi Musa yayi kisa ko bai ba, to yanzu wannan da ya kashe ya shiga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyama? Amsa ita ce la, saboda annabi Musa yayi ne kafin ya bayyana a matsayin annabi. Ina fata an fahimta. Ina muka fahimci haka ayar suratu shu'ara a sa'ad da Allah madaukakin sarki yace da annabi Musa da Haruna a cikin suratu Taha yace da su izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah yace da annabi Musa da Haruna ku tafi gurin Fir'auna yayi girman kai yayi dagawa yace shi ne Ubangiji ku tafi ku yi mishi wa'azi amma in kun tashi faqula lahu qawlan layyinan ku fada mishi magana mai taushi an fahimta la'allahu yatazakkar tayu ya wa'azantu aw yakhsha ko yaji tsoron Allah ya daina fadin abin da yake fadi na cewa ana rabbukumul a'la. Annabi Musa da shi da dan uwan shi Harun sai suka ce innana nakhafu an yafruta alaina muna tsoron kada Fir'auna ya zake akan mu ya kama mu ya mana uquba ko ya kashe mu aw an yatgha ko kuma in mun yi mishi wa'azi ya girman kai ya ki karba. Qala sai Allah ya ce la takhafa kada ku ji tsoro ku tafi ku yi mishi wa'azi innani ma'akuma ina tare da ku kaga tarayya allati taqtabin nusrata wat ta'ida ba ma'iyya zatiya ba ma'iyya ilmiya innani ma'akuma asma'u ma taquluna wa ara ma taf'alun ina ganin abinda kuke aikatawa ina jin abinda kuke fadi. A cikin suratul qasas ko suratul naml Allah madaukakin sarki ya bada labari annabi Musa yace yana jin tsoron abinda zai hadu da shi wato idan yaje fadar Fir'auna. Allah madaukakin sarki sai ya asalin kwantar mishi da hankali. Annabi Musa sai ya ce to a karfafe ni da dan uwana Haruna a aiko shi a matsayin annabi da zai taimake ni. Yace wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun. Allah yace sanashuddu 'abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa manittaba'akum al-ghalibun. Dan haka Allah sai ya tura annabi Musa wurin Fir'auna. Da annabi Musa ya je mishi wa'azi akai ma Fir'auna wa'azi sai Fir'auna ya girman kai. Abu na farko da ya fara sai ya fara gori wa annabi Musa dan duk mai son ya ture gaskiya to haka yake. Ina fata an fahimta. Da an yi mishi wa'azi sai kaga ya kauce daga asalin abinda ake so ya fahimta sai ya tafi zuwa ga wani abu na daban. Bayan sun gama wa'azi babu abinda Fir'auna ya budi baki ya fadi cewa yayi alam nu rabbika fina walidan kaga cikin shu'ara yake alam nu rabbika fina walidan kai eh ba nan muka rene ka kana dan yaro ba kana yaro muka rene ka muka ci da kai ka ci abincin mu kai girma walabista fina min umurika sinin ka zauna a cikin mu ka samu kulawar mu kai shekaru masu dama a cikin mu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kuma kai ka tobarar da ka aikata sai ka kasance daga cikin masu kafircewa ni'imar da muka yi musu na kyautatawa. Me Fir'auna yake ishara zuwa gare shi kisan da annabi Musa yayi din nan ya gudu daga garin Misra ya tafi kasar Madiyana kamar yadda duk Al-Qur'ani ya bada labari. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma ka aikata wannan mugun aiki ka sassaba da kai na kisan kai ka gudu kuma ka butulce wa ni'ima da kyautatawa da muka yi maka yanzu har kai kana da bakin da zaka dawo kai mana wa'azi irin maganganun da Fir'auna yake kenan. Ku kun gane jama'a annabi Musa sai ya ce qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallina na aikata abinda kake zargina da shi ne a lokacin babu shiriya a hannuna a lokacin ni ba annabi bane, ina fata an fahimta. Kaga ashe kisan da annabi Musa yayi yayi ne ba a yana matsayin annabi ba. Ku kalli hadisin, ba mu fita daga mawdu'i ba jama'a. Rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Kaga kenan Musa a lokacin da yayi kisan ba annabi bane, ina fata mun fahimta. To ba a ce wanda ya kashe ya zama cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati ba. Dan haka annabi yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wa imamu dalala, da jagora a cikin bata. Jagora a cikin bata mai kira zuwa ga bid'a, imamu dalala ne mai kira zuwa ga kafirci, imamu dalala ne mai kira zuwa ga asaba wa Allah. Ai ma manzon Allah ta waye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan imamu dalala ne jama'a. To yana daga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyama. Annabi ya ce wa mumassilun minal mumassilina, da mai sassaka mutum mutumi, mai kera mutum mutumi, ma'ana wanda zai samu ƙasa ko ya samu wani ici ko dutse ya sassaka gunki, ko ya sassaka wani mutum mutumi na mutum, ko ya zana, ko ya ɗauka. To wannan yana daga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati. Kuma fahimta jama'a, kaga alaƙar wannan hadithin da ayoyin nan da muke karantawa, rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun, dan ya tabbata a cikin aikin Yahudawa kashe annabawa. Ko mun fahimta jama'a? To an samu daga cikin wannan al'umma, an samu wasu waɗanda suka kwaikwayi waɗannan Yahudawa akan muguwar ɗabi'a ta kashe annabawa da kashe malamai masu wa'azi. Tunda kaga mu wannan al'umma, annabinmu annabi Muhammad shine khatamul anbiya'i, bayan shi babu wani annabi, sai dai malamai da za su ci gaba da wa'azi da karantarwa a bisa tafarkin da shi annabin yayi wa'azi, yayi da'awa a kai. To waɗanda ke kashe waɗannan malamai, to su ma suna daga cikin ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati. Dan haka ya kai mai kokarin kisa da kake dakon malamai, ya kai mai wato asalin kokarin kulli da makirci wa malamai, to ka sani babu abin da kake tattalawa kanka a ranar kiyama sai tsananin azaba. Me malamai suka yi maka? Sun dauki makami a kanka ne? Jama'ar musulmi tsakani da Allah, Malam Jafar me yayi aka kashe shi? Wani ya kashe jama'a, wata dukiya ya kwace, wani matsayi, wani mukami, wata kujera, wata sarauta ya nema ya samu ya wuce wasu. Mai malam Albani aka kashe shi? To albishir a gare ku, ku masu kisan malamai, albishir a gare ku. Allah ya ce fa bashirhum bi azabin ali, kuma wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi idan ba ku tuba ba ku sani, Allah madaukakin sarki ya muku tattalin azaba mai girma a ranar alqiyama. Na'am, wani zai ce tuba kwarai da gaske, dan babu laifin da idan ka aikata ka tuba Allah ba zai karba ba, ko da shirka ne, wanda shirka shine mafi munin zunubi da zaka aikata, wanda in ka mutu kane baka tuba ba, to kai da rahamar Allah ba ka ba ta har abada. To ko ita kai ka tuba, Allah madaukakin sarki zai gafarta maka. Dan haka ya ku masu kisa ku tuba, Allah madaukakin sarki zai yafe muku, Allah madaukakin sarki ka yafe mana. Dan haka malamai suka ce fa bughlanul amali fid dunya an Allah yuqbal wa fil akhirati Allah yujazi alai, bacin ayyukan su a duniya duk aikin da suka yi Allah ba zai karba ba, saboda sun kashe annabawa. Duk sadakar da za su yi, duk taimakon da za su yi, girgizan ƙasa ta samu gari kaza, su kai kayan agaji, su kai kayan abinci, su kai suturu, su kai magunguna, matukar suna kashe malamai da annabawa. To wannan aiki na alkhairi da suke, Allah madaukakin sarki ba zai taba karba musu ba. To sana a ranar alkiyama Allah ba zai musu sakamako akan waɗannan ayyuka da suka yi na alkhairi ba. Don so da dama zaka tarar da kafiri tsantsar kafiri, amma idan insaniya ta taso mishi sai kaga yana da tausayi wani lokaci, sai kaga yana taimako wani lokaci. Ko wannan taimako wannan aiki da yake in ya mutu bai tuba ba, Allah madaukakin sarki zai karba ya bashi lada? Amsa ita ce sam, Allah madaukakin sarki ba zai bashi lada ba, ba za a karba ayyukan shi ba. Idan ya mutu ba za a yi mishi sakamako kyakkyawa ba a lahira. Amma matakar ya musulunta, to dukkan aikin da yayi na alkhairi kafin ya musulunta, to Allah zai tabbatar mishi da ladan shi. Dan haka Kirista ne, ba Yahude ne, kafiri ne, mushriki ne, a sa'ad da yana ba maguji yana sadaka, yana taimako, yana ciyarwa, yana tufatarwa, yana kaza yana kaza, sai dab da ƙarshen rayuwar shi ya musulunta. To waɗancan ayyuka na alkhairi da yayi, Allah madaukakin sarki zai tabbatar mishi da su, zai tabbatar mishi da ladan su, kuma zai ga sakamakon su a ranar alkiyama. Ta tabbata a cikin hadisi ingantacce, wani dattijo ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya zo zai musulunta. To amma ya daɗe a jahiliya, da ya zo sai ya ce ya manzon Allah, a jahiliya na kasance ina ciyar da mutane, ina ciyar da bayin Allah, ina tufatar da su, ina kaza ina kaza ina kaza, yanzu idan na musulunta waɗannan ayyuka na alkhairi da nayi gaba ɗaya sun tafi a banza. An gane jama'a? Annabi sai ya ce la aslamta ala ma aslafta min al'amali, ka musulunta tare da waɗancan ayyuka na alkhairi da kai, ma'ana Allah zai tabbatar maka da ladan su. Kaga falala ta musulunci kenan. Dan haka ya ku musulmi, ya ku waɗanda ba musulmi ba, musulmi ku tuba daga sabon Allah. Sannan ya ku waɗanda ba musulmi ba, ku tuba ku shiga musulunci. Duk abin da kuka yi na alkhairi Allah madaukakin sarki zai tabbatar muku da shi. Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan abin da yake daidai ne. Wannan aya tana ɗauke da wata matsala wacce asali hadisin nan ne ya jawo ta, kuma tsakani da Allah ba za mu wuce ba sai mun tattauna ta jama'a. Wannan hadisi da muka karanta hadisin Imam Ahmad, a cikin shi Annabi ya ce wa mumassilun minal mumassilina, da masu sassaka mutum mutumi, da masu yin hoto, ko kun gane jama'a, da masu zanen hoto, da masu ɗaukan hoto, da masu hoto alal umumi. Tambaya a nan, ina hukuncin hoto a musulunci? Na san wannan na daga cikin mas'alolin da suke mata ummu bihil balwa, na daga cikin mas'alolin da suka zama fitina musamman a waɗannan zamunna na ƙarshe. Musulmi na hoto, ƴan mata matan aure suna hoto, matasa samari na hoto, kai malamai da shehunnai suna hoto. To ka aje maganan shuwagabanni da sarakuna da ƴan siyasa. Babu nau'in mutanen da suke rayuwa a yau waɗanda yake ba a samu wani ɓangare daga cikinsu ko duka suna hoto ba. Na san za ku gazgata ni akan haka. Tambaya a nan, ina hukuncin hoto a musulunci? Ina hukuncin hoto a musulunci? Wannan ta sa jama'a matsala ce, in kun lura da kyau matsala ce mai girma jama'a. Sai naga ya kamata mu tsaya mu tattauna ta a ilmance, mu bayyana abin da yake daidai a bisa haske na ilimi, sa'annan mu yi ishara zuwa ga wasu littattafai, sannan mu bayyana wasu abubuwa na kurakurai da wasu ahlus sunna musulmi suka samu kansu a ciki game da al'amarin hoto. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. A gaba gare ni akwai wato littattafai waɗanda yake zan yi ishara zuwa ga wasu daga cikinsu waɗanda sun tattauna kuma sun yi bayani game da rashin halaccin hoto da wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da hoto kamar drama an fahimta jama'a ina hukuncin drama a musulunci ina hukuncin waɗannan tamfiliyat din da ake da masrahiyat da ake yi da ake kira wato masrahiyatul islam waɗannan series da zaka ga ana yi na Umar Mukhtar tarihin annabi wani tarihin sahabi wani tarihin kaza ai duk waɗannan abubuwan sun yadu sun fantsama a cikin musulmi haka ne ko ba haka bane jama'a ina hukuncin waɗannan a musulunci a bisa haske na ilimi wannan zan tsaya na tattauna kwarai da gaske kuma ina tsammani akan wannan gaba ne ma zamu asalin karkare karatun mu na yau ban sani ba wata kilma ya iya tsawaita ya zama har karatu na mako mai zuwa in Allah ya kai mu Allah madaukakin sarki kai mana gamdakatar kuma ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi kamar yadda na fadi ya kamata mu sani at-tamthil ba mataki guda yake ba sassaka gunki da zakai daga yumbu ko daga dutse ko daga itace to wannan yana daga cikin at-tamthil darbun ne min at-tamthil wato gunki a ga gunki mutum mutumi na wani abu mai rai wannan at-tamthil ne wannan shine ashaddu at-tamthil jama'a dan haka a yi gunkin hoton mutum ko ai gunkin kare ko ai gunkin zaki ko ai gunkin wani sarki ko wani gwarzo ko wani soja kamar yadda idan ka shiga bariki da wasu ba'aikatu da wasu gurare a duniya zaka ga akwai gumakan wasu mutane ko wasu da ake waɗanda sun yi jarunta a tarihi waɗannan gumaka jama'a haramun ne sassaka su ya kamata mu sani haramun ne gaba ɗaya malamai ba su sabani ba akan haka babu wanda ya sabani akan haka sabani na wanda yake yu'taddu bi khilafihi mana dukkan wanda yake malami ne to babu wani malami da ya sabani akan haramcin wannan to nau'in tamthili na biyu kamar yadda malamai suka bayyana shine tamthil din da zakai amfani da biro ko pencil ko wani abu na zane kai amfani da takarda da wasu kayayyaki na zane da drawing kai amfani da su ka zana wani abu wanda yake mai rai wannan abun mutum ne ko dabba wanda yake mai rai wanda yake numfashi to wannan zanen shi ma darbun ne min at-tamthil malamai suna kawo nau'i na uku at-tamthil wanda ake yi da waɗannan na'urori na zamani wato kamera wacce ake daukan hoto da ita wannan kamera din ta hannu ce haka yar karama ko ko a kamera ce ta waya matukar idan an yi hoton za a fitar da shi ya fita a hard copy ko kun gane jama'a ba shi da bambanci da wanda za a sa hannu a zana ko kuma wato asalin ma'ana ba su da bambanci hukuncin su daya dan wanda za a sa hannu a zana in an ga zanan za a gane ai wane ne ko ba haka ba jama'a to idan kuwa aka dauka ai ya ma fitar da hoton wane keke da keke ku kun gane jama'a dan haka malamai suka ce babu bambanci tsakanin shi da nau'i na biyu ko mun fahimta jama'a to wannan nau'i jama'a da nau'i na biyu wanda za a zana da hannu da nau'i na uku wanda za a dauka a fitar da shi a hard copy wato a fitar da shi a takarda ko a wani kati mai kauri wanda ake iya gani ko kuma ai illajin din shi ya zama babba ko a sa a signboard ko a kofar wani gida ko a kofar wani gari ko a cikin wata ma'aikata ko a wani office ko a bankuna ko a wasu gurare malamai suka ce irin wannan nau'i na hoto shi ma haramun ne a musulunci ko mun fahimta jama'a ya tabbata a cikin hadisi hadisi ingantacce da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito al-muttafaqu alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kwance be da lafiya cutar ajali sai wasu daga cikin matan shi suna tattaunawa game da wata toci da suka gano a kasar Habasha a sa'ad da suka yi hijira zuwa can wannan cota ana kiranta da Mariya fa zakaru min husniha wa tasawiriha suka rika bada labarin kyawun wannan cocin da adon dake cikin wannan cocin da hotuna da aka mammanna a jikin bangayen cocin annabi yana kwance sai ya miki sai ya zauna annabi ya ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu as-salih banu ala qabrihi masjida wa sawwaru lahu tasawir annabi ya ce irin waɗannan ai su ne waɗanda idan mutumin kirki ya mutu cikin su sai su gina gurin bauta akan kabarin shi wurin bauta shine masajid banu ala qabrihi masajid sai su gina gurin bauta akan kabarin shi wa sawwaru lahu fihi tilka at-tasawir sai su dauki hotunan shi su yi zanen hotunan shi su mammanna a cikin wannan wurin bauta da suka gina akan kabarin shi annabi ya ce ula'ika shirarul khalqi waɗannan su suka fi kowa sharri cikin halittun Allah inda Allah a gurin Allah ko kun gane jama'a annabi ya faɗa haka ne saboda manyan dalilai guda biyu dalili na farko bina'ul masajidi 'ala al-quburi sannan dalili na biyu at-tasawir allati fi tilka al-masajid haka malamai suka faɗi kaje ka karanta Fathul Bari tarkashin sharhin wannan hadisi in yayi ma tsawo karanta nan kurkusa sharhin Umdatul Ahkam as-Sughra wato Zubdatul Afham bi fawaid Umdatul Ahkam na Malam Salim Ibn Aid Al-Hilali zaka ga warware zare da abawa ina fata da ma mun fahimta kaga wannan hadisi yana bayyana mana hurmatut tasawir haramcin hoto hoton nan wato asalin wanda ake dauka hoton da ake wato asalin ajewa a gurare to wasu na cewa ina hukuncin hoton da zan dauka ban manna a bango ba amma zan boye ne a karkashin adaka zan boye ne a karkashin akwati zan adana ne ai dan saboda tarihi na rika tuna ubana in na kalle shi ne mishi addu'a ai wasu suna fadin haka ko ya kai dan uwa ka sani wannan shubha ce haramun ne jama'a ko mun fahimta jama'a malamai sun yi bayani game da dalilai waɗanda suke janyo ayi hoto wanda ba wanda zan bayyana mana amma zan yi mana ishara zuwa ga littafi mu je mu nema mu karanta wannan littafin bahasi ne na musamman game da abin da ya shafi hoto a bisa tsari na hukuncin musulunci ko mun gane jama'a a cikin wannan littafi yayi bayani game da hoto da anwa'ul wato da anwa'ut taswir wat tamthil da asbabuhu da abubuwan da kan jawo ayi hoto da wato hoton da ya zama mustasnayat waɗanda aka togace aka ce banda su ba su shiga cikin haramci ba wanda daga ciki malamin yayi bayani game da bifaqat wato passport wanda ake yi mana international passport ko kuma wani ID card ai ana manna hoto a ciki ko tabi'iyat ko iqamat da ake yi maka na zama a wasu kasashe sai an sa hotonka a ciki to irin wannan malamai sun yi istisna'i game da shi ina fata an fahimta to amma dukkan hoton da ba wannan ba malamai suka ce ya fada cikin haramci ina fata da ma mun fahimta na daga cikin littafin da zan yi mana ishara game da waɗannan bayanai da nayi da ma waɗanda ban yi ba wanda sai ka karanta zaka gani ga wannan littafi ahkamut taswir fil fiqhil islami hukuncin hoto a bisa fahimta ta musulunci wato a bisa fiqhun musulunci gashi ta alif muhammad ibn ahmad ali wasil wannan malami shine ya rubuta littafin an samu wani malami wanda yayi ishrafi akan littafin doctor salih ibn abdullah ibn abdurrahim allahim jama'a ga littafin idan kana da buƙatar littafin a soft copy zaka samu idan kana da shi a hard copy zaka samu dan haka jama'a mu yi kokari mu mallaki wannan littafi ya tattaro bayanai kuma ya tattauna game da mas'aloli waɗanda suke da alaka da hoto. Ya bayyana babu bambanci tsakanin hoto da za a ɗauka da kyamara da hoton da za a ɗauka ko kuma hoton da za a zana ko a wato yi asalin drawing ɗin shi da hannu. Duka ya saka su a cikin nau'i na haramci, kamar yadda dukkan dalilai na Qur'ani da Sunna hakan suke tabbatarwa. Ina fata da ma mun fahimta. Na iya tuna wato wata fatawa da na taba saurare ta babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani game da ahkamut taswir. Tambayar shi akai game da hukuncin hoto, sai karanto wannan hadisin cewa waɗanda suka bi tsananin azaba a ranar alkiyama al-musawwirina ashaddu nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirina. Dan haka ya kawo cewa dukkan waɗanda suke ɗaukan hoto da mai sana'ar hoto da masu yin hoto amfani da waɗannan kayayyaki na zamani su yi hoto da shi, to sun shiga cikin wannan hadisin. Sai wani ya ce, a banda kamera da za a ɗauka a ɗauki hoto a fitar da ita ta baya banda ita, a ana maganan hoto ne na zane. Sai Malam Nasiruddin Al-Albani ya tambaye shi ya ce, wace illa ta sa aka ce hoton zane ya zama haramun? Aka ce saboda ai an zana wani mutumi ne. Sai ya ce, to ai kamera hoton mutumin da za ta fitar ya fi fita sama da zanen hannu da za a yi, ko ba haka ba ne jama'a? Kenan kaga sai ya zama shi ne ashaddu tahrimi jama'a. Ko mun fahimta jama'a? Wannan na daga cikin littattafan da zan gabatar mana waɗanda suka yi bayani game da hukuncin hoto. To sa'annan ga wani littafi, I'lanun nakir ala al-maftunina bit-taswir, wato i'lanun nakir wato shelar tsanantawa ko kuma tsananin azaba ko raddi, ala al-maftunina bit-taswir, akan waɗanda suka fitunu da hoto, ɗaukan hoto ko kuma sana'ar hoto. Gashi ta'aliful faqir ila Allah ta'ala Hamud ibn Abdullah at-Tuwayjiri, Hamud ibn Abdullah at-Tuwayjiri mana malam Tuwayjiri ghafara Allah lahu wa liwalidayhi. Gashi darul hijra ita ta buga littafin, littafi ne takaitacce, ya tattauna ya yi bayani dalla dalla daki daki game da abin da ya shafi ahkamut taswir. To sa'annan akwai bahasi na musamman a cikin wannan littafi da gashi wani daga cikin ƴan uwa, ɗaya daga cikin malamanmu, ya wato asalin karfafe ni, ya wato asalin bani littafin. Gashi bahasi ne daga cikin wato bahasi ne wani babi ne na musamman a cikin littafin. Wato littafin asali ba yana magana ne game da hoto ba, an gane jama'a, amma sai dai akwai wani babi a cikin shi ya tattauna game da hoto, wanda littafin yana bayani ne game da tsawatar da musulmi game da aikata kaba'ir. To daga cikin kaba'irai akwai hoto da malamin ya shigar a cikin shi, da haka gashi littafin az-zawajir, az-zawajir an iqtirafil kaba'ir. Gashi ta'alifu Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Makki al-Haytami, da ta al-Haytami ba al-Haythami da sa ba, a al-Haytami. Ko kun gane jama'a? Ma'ama fihi, tare da abin da ke tare da shi na bid'o'i da abubuwa, amma dai abin da ya bayyana na hukuncin hoto a littafin jama'a daidai ne. Ina fata an fahimta. To sanan ya kai dan uwa ka duba littafin Adabuz Zifaf na babban malami Nasiruddin was-Sunna Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shi ma akwai wani bahasi na musamman a cikin shi game da abin da ya shafi hukuncin hoto. Ina fata jama'a mun fahimta. To sanan game da abin da ya shafi drama, babu wata drama a musulunci jama'a da za a ce wannan tamfiliya ce islamiyya ko masrahiyya islamiyya, babu wani drama na musulunci. Malamai sun yi maganganu game da waɗannan drama da ake yi a nuna wani mana a samu wasu su shirya a samu wani wato asalin producer ya zauna ya tsara labari ya zabar wa labarin wasu gwaraza a duba littafan tarihin da a ce za a dauko ai tarihin Ubaidullah al-Qasim ibn Sallam tarihin Ibn Hajar al-Asqalani tarihin Ibn Taymiyyah tarihin Wani tarihin Umar Mukhtar tarihin Umar ibn Abdul Aziz tarihin Abu Bakar tarihin Umar tarihin waɗannan sahabbai ko a ce tarihin manzon Allah ko a ce tarihin Annabi Isa ko tarihin Annabi Ibrahim malamai suka ce wannan duka ba daidai bane a musulunci in ya zama tarihi ne na wasu waɗanda ba annabawa ba in kuwa ma na annabawa ne to ashaddu tahrimi haramcin yafi tsanani ku mun fahimta jama'a zan yi maka ishara zuwa ga wasu littafai gashi wannan littafi at-tamfil wallafar Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaid shi ya rubuta wannan littafi Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi at-tamfil ina fata an gane a cikin wannan littafi bahasi ne takaitacce amma jama'a bahasi ne wanda yake ya tattaro maganganu da littafai da makalat da malamai suka yi da fatawoyi da wasu kungiyoyi da munazzamatu suka yi da lajina ta wasu kasashe fatawoyi da suka yi game da hukuncin waɗannan masrahiyat din waɗannan diramomi da waɗannan tamthiliyat din da ake kira tamthiliyatul islami yayi kokari ya tattaro gashi daga ciki ya kawo al-mabhathul awwal ma kutiba fi hadhihi an-nazila ma'ana rubutafai da aka rubuta a cikin wato wannan abu da ya bayyana a waɗannan zamunna na ƙarshe da sunan drama ta musulunci gashi daga cikin waɗannan rasail da muallafat da aka rubuta istiqlalan wato na musamman game da wannan matsala ta drama da ake kira drama ta musulunci gashi akwai wato littafan da waɗanda yake gashi daga ciki yace akwai saiful khayal na wani malami mai suna mana malami ne amma ba na musulunci ba ku kiyaye jama'a mana Ibnu Daniel kaji sunan shi Ibnu Daniel kaji kai daga jin Daniel ka san to Daniel ne ina fata an gane dan dama masrahiyat din kamar yadda Bakar Abdullahi Abu Zaid ya bayyana asalin ta daga kristoci ta fara kuma kristocin ma asalin ta daga coci aka fara yin ta ina iya tuna shekaru 20 zuwa shekaru 23 zuwa da 4 ina iya tuna lokacin da kristoci kan zo waɗannan masu zuwa wa'azi na ƴan kwaya da sauransu akan zo a kafa majigi a rika haska ma mutane tarihin Annabi Isa kun tuna jama'a kaji asalin masrahiya daga masihiyya ta taso nan fa bamu zo magana akan drama ta ƴan Kano drama ta Indiyawa drama ta ƴan duniya ba bamu zo kanta ba tukuna jama'a nan ana magana dramar da ake da'awar drama ce ta musulunci ko mun fahimta jama'a kaji Ibnu Daniel al-Musili ya rasu hijirana da shekara 760 daidai sannan akwai khayalul zil wal la'ib wat tamasil wal musawwar inda al-arab gashi ta Alif Ahmad Taymur Basha to sannan akwai khayalul zil wa tamthiliyat Ibnu Daniel ta Alif Ibrahim Hammada Tabbara to sannan gashi akwai al-wifaqat fil adat sannan akwai iqamatud dalil ala hurmatit tamthil wannan na wannan malami ta Alif Ahmad Ibnu Siddiq al-Ghumari malam Ghumari ina fata an gane wannan malami ne kan mu'asir dan gashi ya rasu hijira na da shekara 100,356 to sa'annan akwai littafin izalatul iltibas amma akhta'a fihi kathirun minan nas ta Alif Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari dan uwan wancan Ghumari din dan Ghumarawan suna da yawa ina fata an gane to sa'annan akwai littafin fannut tamthil inda al-arab ta Alif Muhammad Hussein al-A'raj ina fata an gane to sa'annan gashi akwai wato daga cikin wato buhuf wato bincike da aka samu wasu malamai sun hadu sun yi akwai wani bincike da wato da'iratul ma'arif tai game da abin da ya shafi fannut tamsil to sannan akwai wasu maganganu da aka tattara na wancan malami Sheikh Abdullahi Ibn Siddiq Al-Ghumari sannan akwai littafin Ash-Shari'atul Islamiyyah wal Funun wallafar Sheikh Ahmad Ibn Muhammad Mustafa Al-Qudha to sannan akwai Al-Idahu wat Tabyin lima waqa'a fihi al-aktharuna min mushabahati al-mushrikin li Sheikh Hamud At-Tuwayjiri waɗannan kaɗan ne daga cikin littafan suna da yawa jama'a yaqulu bi dhikriha to sannan yana daga cikin al-mujallat wato magazines da aka rubuta waɗanda suke wato bayyanar da hukuncin at-tamthil akwai wato mujalla ta musamman mujalla ta Manarul Islam wacce a cikin ta akwai raddi na musamman akan wani da ake kira da Mustafa Zarqa raddi akan shi fi ibahati tamthil a sa'ad da yace ai drama halal ce malamai sai suka yi mishi raddi wannan mujallar sai ta tattaro kamar yadda aka samu wani a Kano ba wani bane jama'a Dr. Yusuf Ali ne jama'a ya bai wa waɗannan ƴan Kano fatawar halaccin yin drama ko mun gane jama'a har mustadillan yana kafa hujja da ai annabi ma da shi da sahabban shi sun yi drama ya kawo hadisin jibril jibril yazo ya tambaye annabi bainama nahnu julusun inda rasulillahi idh tala'a alaina rajul shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash'ar la yura alayhi atharu safar wala ya'rifu minna hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد har zuwa karshen hadisin annabi yace ya umaru atadri man isa'il umar yace qultu allah wa rasuluhu a'lam faqala innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum yusuf ali yace kaga fa'idar manufar dramar kenan wannan ai drama ce ya fadi da baka sa'annan ya rubuta kuma an nakalto maganganun daga gare shi an watsa su akan internet su waɗannan masu dramar ɗan Kano ɗan Hausa ai suna da website akan internet ka je ka duba in ma baka san wato site din su ba ka je ka tafi search ba an gane jama'a ko Google ko Altavista ko wani abu can dai ka rubuta Bahaushe ne ban Haushi za ka ga fatawar Yusuf Ali da ya yi ma 'yan Kano akan halaccin drama ko mun gane jama'a Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye da aka gashi nan sannan malamin ya kawo fatawoyi da malamai suka yi sannan ya kawo wato bincike da malamai suka yi bahasi da suka ware a wasu littattafansu ta ba'al lastiqlalan ma'ana littattafan asali ba dan bayyana hukuncin tamthil bane sai dai sun bayyana hukuncin tamthil fi babin min abwabihi ku kun fahimta jama'a to wannan littafi dai ya kai dan uwa dalibin ilimi kana da buƙatar ka neme shi ka karanta saboda littafi ne mai matukar muhimmanci daga ƙarshe shi ma malamin ya tabbatar da abin da malaman musulunci suka tabbatar na haramcin dramar da ake kiranta da wato masrahiyatul islam to sa'annan gashi ga wani littafi shi ma iqafun nabil ala hukmi tamthil wanda naga dan uwa malam haruna mai littafi ya kawo shi iqafun nabil ma'ana dakatar da mai hankali ala hukmi tamthil game da hukuncin wato asalin drama an fahimta jama'a ma'ana a dakatar da kai a bayyana maka a nuna maka hukuncin tamthil a musulunci ta'lifu fadilati sheikh doktor Abdussalam Ibn Barjis Al-Abdul Karim kaga littafin nan ina fata mun fahimta ka nemi wannan littafi yana da muhimmanci a matsayinka na dalibin ilimi ka nema ka karanta, kada ya zama mun yi karatu ya zama ka ji wa'azi kawai, ka nema ka karanta dan wata rana matsala za ta iya taso maka. Ina fata an gane. To sa'an nan jama'a, akwai littafai da malamai suka rubuta har wa yau game da abin da ya shafi fannin tamthil, wanda wancan malami da muka gabatar da ambaton shi a Sheikh Hamoud At-Tuwaijiri ya rubuta shi ma littafi na musamman game da abin da ya shafi at-tamthil, wato ya bayyana cewa at-tamthilu haramun ne a musulunci. Ina fata mun fahimta. To ya rage, in har zai zama waɗannan masrahiyat din da ake shirya su bai tabbata ba, ba su halatta yin su a musulunci ba, da sunan musulunci ba su halatta ba, to min babu aula dramomin da waɗannan fitsararru ƴan Kano suke yi ya zama haramun jama'a. Min babu aula ya zama haramun. Dan haka ya ku musulmi, wallahi waɗannan abubuwa haramun ne, wallahi ku guje su. Abin ban haushi da takeici da wuya ka je gidan musulmi ka lissafa gida ɗaya biyu uku baka tarar da irin waɗannan fima-fimai a cikin waɗannan gidaje ba. Wannan abin takeici ne. Duk wanda kai ma magana aka faɗakar da su abinda kuke ba daidai bane, ya saba wa musulunci ba musulunci bane, sai su ce ai suna yi ne dan faɗakarwa, ai suna yi ne dan bayyana al'adar Hausawa. Ku kalli yadda shaydanar ta ƙara tsawo da fadada, yanzu har tasha suke da ita akan internet. Duk sa'ad da kake so zaka bude zaka kalli wato waɗannan fima-fimai na Hausa, ga tasha nan sun bude African TV, wannan tashar jama'a sharri ce, musulmi ku daina bude ta, wallahi sharri ce jama'a. An yi hira da wani daga cikinsu a wata tasha daga cikin tashoshin wato asalin gidan talabijin, aka tambaye shi aka ce to ana zargin ku kaza da kaza da kaza, sai ya ce ai su al'adar su suke bayyanawa. Tsakani da Allah, wannan ba ƙarya bace jama'a, wannan ba yaudara bace. A al'adar Bahaushe ba a san mace ta sa wando ba ko a gidan mijinta ne. Ka je ka binciki dattawa ka ji. Amma a cikin waɗannan fima-fiman sai kaga ƴar musulmi Bahaushiya kaji Hausa gar take yi, kananci ya bayyana a bakinta ko zazzaganci ko, amma dai Hausa take. Amma zaka ganta da wando, in ka kalle ta zaka ce arniya ce. Amma sai a yaudare mu, a yaudar waɗanda ake yaudara a ce wai ana bayyana al'adu ne na musulmi. A ina ana lalata tarbiyar musulmi koko ana bayyana al'adunsu? Al'adun Hausawa sun san a fito mace da namiji suna rawa suna kiɗa, ba a san wannan ba jama'a. Kuma wallahi jama'a, wannan na daga cikin sharrin fima-fiman India da aka yi ta kallo 80s da 70s. Wallahi jama'a yana daga cikin sharri, dan a da ba a san waɗannan abubuwan ba. Hatta waɗannan wasannin kwaikwayo da ake kallo a da, su wasannin kwaikwayon Kasim Mayaro na daga baya-baya, na Silale Jila da su Golobo, duk waɗannan babu kiɗa a cikinsu. Ko akwai kiɗa da rawa? Babu. Su ɗan wanzan duk babu. To amma yau da kullum, kuma wallahi jama'a akwai aiki akan gwamnatoci jama'a. Wallahi sai an rufe waɗannan gidajen, kun ga waɗannan silma-silma da aka yi ta ginawa a da, wallahi jama'a su suka haifar da sanadin yaɗuwar sharri a cikin majtama na musulmi. Sai kaga anguwa an zo an gina katuwar silma, amma babu wani babban masallaci da ya kai ta kima. Ka je muciya ka gani. Ban yi tunani a kaf garin muciya akwai masallacin Juma'a da ya samu gini, bugaggen gini, irin ginin da aka yi wa silma ba. Ban yi tunanin haka ba. Babu. Ba dole mutane su lalace ba jama'a. Ba dole mutane su lalace ba. In ka zo tudun wadanan akwai, in ka je can akwai, in ka je can akwai. duk waɗannan abubuwan su suka gurbata tunanin musulmi sanadi ne jama'a a yau gashi waɗannan indiyancin da ake yi a da ba fa a jin me ba a saurare ba a fahimta zama kawai za a yi ana kallo ka ji sharri da fitina jama'a zama ake ana kallo to amma yau an wayi gari musulmi bahaushe Hausawa su suke dauko waɗannan fima-fimai na Indiya suna fassara su da Hausar da kake ji suna dauko waɗannan miyagun ɗabi'u na Indiyawa suna bayyanawa a cikin waɗannan kai musulmi kana ji saboda lalacewa sai kaga uba da uwa da ƴaƴansu suna zaune suna kallo ana rawa ana kida ana rawa ana fadin kalmomi na batsa amma ana ganin wannan wayewa ce wallahi jama'a lalacewa ce kuma wannan ko wallahi jama'a introduction ne na bayyanar dujal wallahi jama'a introduction ne na bayyanar dujal kaje ka saurari lecture da muka yi a jiya qisatul masihain sai an gama lalacewa sai dujal ya bayyana duka sai a bi shi shikenan dan haka wallahi jama'a mu ji tsoron Allah waɗannan tamfiliya ɗin da ake gaba ɗaya ba musulunci bane musulmi mu kyamatar da ƴaƴanmu da dukkan wanda muke da iko da shi ya kyamaci waɗannan abubuwan sharrin waɗannan abubuwan gashi har ya fantsama a anguwanni zaka ga akwai gidajen bidiyo can an bude can an bude can an bude sai kaga babu wata islamiyya lafiyayya amma sai kaga gidan bidiyo an bude akwai fanka akwai AC akwai kaza akwai kaza akwai kaza idan kai magana sai a ce kana bakin ciki amma mafi yawancin ƴaƴa anan suke lalacewa sai a ce kana bakin ciki eh yaro ya samu yar sana'a ya dan sai da kayan shi yazo ya gina gidan kallo kana mishi bakin ciki dan baka samu ba ba haka ake cewa ba wannan dinna daga cikin sabubban da suka haifar da kafuwar waɗannan gidaje na kallon ƙwallo da gidajen kaza da gidajen kaza wallahi jama'a musulmi sai mun dawo zuwa ga asalin ta'alimul islam sai mun dawo zuwa ga asalin karantarwa ta musulunci muna neman ɗaukaka jama'a muna neman izza amma a yau musulmi duk inda suke kaskantattu suke jama'a me ya haifar mana da wannan kaskancin shine mun rabu da addininmu mun dauka addininmu ba kauyen addini ne mun tafi muna neman girma da izza a cikin wani abu da ba musulunci ba wallahi jama'a kaskanci zai haifar mana ku tuna da asalin sayyidina umar yana khalifan musulmi zai kai ziyarar aiki wa daya daga cikin gwamnonin shi abu ubaida ibn al-jarrah aka je aka tarbe shi a bayan gari sai suka ga da jaki ba kaya na alfarma sai Abu Ubaida ya ce da ka samu alfa wato abun hawa mai kyau a kawo maka wata taguwa mai kyau ka sa kaya masu kyau saboda manyan gari su tarbe ka tarba ta mutunci Umar ya waigo ya kalli Abu Ubaida ya ce inda wani ya faɗi wannan ba kai ba laja'altu zalika nakalan alaihi da sai ne mishi hukunci to amma tunda kai ne Abu Ubaida ahadul ashara to kaga wannan kayan Allah ne ba a taba su Sayyidina Umar yace mu dinnan a jahiliya mutane ne kaskantattu wulakantattu fa a'azzana Allah bil islam Allah sai ya mutunta mu ya ba mu daukaka muka samu izza da musulunci sai yace duk wanda ya bidu wata izza ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi yanzu duk abin da muke jama'a kwaikwayo ne na yahudawa kwaikwayo ne na yahudawa ita ce wayewa kide-kide da rawa ita ce wayewa har ta kai ga makarantun da babu irin wannan kide-kiden sai kaga uba bai kai dan shi wai babu entertainment babu entertainment dan haka makaranta yara sun zo to sai an je an yi kida sai an yi rawa to sannan sai a tafi class sai a ce ai karatun ya fi shiga psychologically sai ba haka suke cewa ba psychological ma ka bata kana musulmi ka bata kana musulmi dan haka musulmi mu dawo cikin titayen mu dan haka waɗannan tamfiliyat din da waɗannan hotuna jama'a wallahi jama'a ba daidai bane Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wani zai iya tambaya ce to ina hukuncin hotunan da ba na abubuwa masu rai dake kai komo a jikin su ba misali hoton gidaje hoton teku kogi hoton wato tituna hoton kaza mana ba hoton za ruhin sa'ila ba an gane jama'a waɗannan hotuna halal ne jama'a ina fata mun fahimta hukuncin su a musulunci halal ne musulunci bai haramta su ba ina fata mun fahimta kaga kamar irin waɗannan misali kaga wannan ai wannan hoto ne na kayan daki ko mun fahimta jama'a dan wani kada ya ce to kun ce hoto to kuma gashi kun manna sai a ta wannan hukuncin shi daban da wanda muka ambata ina fata an gane to sa'annan ina hukuncin hoto da wannan kamera take dauka ko kun bayinta jama'a malamai game da wannan kamera hum ala tarfain wa wasat sun kasu kashi uku wasu sun yi tafarrufi sun yi ifradi wasu sun yi tafriqi wasu guluwi wasu takasiri wasu kuma suna tsakatsakiya wasu suka ce ai hatta hoto da irin wannan kamera za ta dauka wato video kun san wancan muna magana game da wato kamera ne da za ta dauki hoto kadai nan kuma ana maganan kamera mai video wasu suka ce ai ita ma haramun ce wadannan sun zake dan ba wai ita kadai ba dan cewa ma suka yi duk gidan da akwai TV to haramun suke TV ma haramun ne kaga wadannan sun zake tsakani da Allah ko kuwa jama'a yawa Allah ka yafe musu malamai ne ba a zargin su jama'a to sannan waɗancan kuma sai suka tafi akan dukkan abinda akai da irin wannan kamera duk abinda akai da ita indai kamera ce video ba ta hoto ba photographia yadda suke cewa indai kamera ce ta video duk abinda akai da ita daidai ne waɗannan su ma akwai kuskure dan video ana cikin play nashi za a iya capturing hoto a tsayar da shi kuma a fitar da shi a hard copy ko ba haka bane to wannan ma kuskure ne ko kun fahimta jama'a amma camera irin wannan amfani da video jama'a an gane matukar ba za a dauki wani hoto a dakatar da wanda ake dauka a dauki hoton a fitar da shi ba malamai suka ce babu dalili akan haramcin shi daga cikin malaman da suka yi wannan fatawar akwai al-allama Uthaymeen Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi naga fatawar video ce kuma najita sai dai jama'a wato in Allah madaukakin sarki ya kai mu zan iya wato asalin kawo muku ita ne muku play nata dan ku jita ina fata mun fahimta na faɗa haka ne dan ku sani kamar ni da ire-irena wallahi ya fi karfin mu yi magana akan irin waɗannan mas'alolin ina faɗa mana mai malamai suka ce ni dan haka in ka faɗi bakar magana to zan duka za ta wuce ba ni na karzo man barataya aka ban ina fata an gane yawa na faɗa muku abinda suka faɗa ni ina fata mun gane to sa'annan akwai wata matsala ko shin Sheikh Wani da Malam Wani da ake gani suna tsayawa haka su dauki hoto ko wannan ya mai da hoto ya zama halal tunda shakashakai ne suka dauka eh ko kuwa jama'a tunda ai malami ai abun koyi ne ko yawa to dan su Sheikh Wani sun dauki hoto yanzu ya mai da hoto ya zama halal amsa yake ce bai mai da hoto ya zama halal ba sabitun baqin ala hukmihi ko mun fahimta jama'a dan jama'a sata ba haramun bane shiga fata malan sai ya sata shikenan sata ta zama halal ko kun gane jama'a zina ba haramun bane sai malami yayi zina Allah shi kiyaye shikenan zina ta zama halal tunda Allah gafarta malan yayi yana nan akan hukuncin shi jama'a. Da haka malamai ku ji tsoron Allah, ku sani wallahi kuna da dalibai, kuna da mabiya masu yawa, ku faɗa musu gaskiya, ku ji tsoron Allah. Abubuwan nan da kuke ba daidai bane, dan naga hatta kananan ustazai matasa su ma suna yi. Da haka sai ka je ka ga wani karamin ustazu haka zai gaisa da wani babban malami, sai sa hada baki da abokin shi, to kai fa eh da mun mika hannu sai ka kashe mana. Dan haka da sun mika sai ce mishi ishara, shikenan yana rike da shi, sai kaga an dauki hoton haka, sai kaga an dauka, sai kaga an fitar, sai kaga ana yadawa. Wallahi jama'a haramun ne dan malami yayi bai halatta shi ba. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Waɗannan su ne abubuwan da na nufi na bayyana su wato waɗannan wato a wannan gaba game da abin da ya shafi ahkamut tamfi. Akwai wata yadda takadda haka da ban fitar da ita da yawa ba, ban sani ba ko ƴan uwa za su same ta gashi, wato dan taqsimat ne haka game da aqsamus suwar wat tamathil. I'dad ad-doktor i'dad ad-doktor Muhammad Suleiman Al-Fara gashi ya dan kasa abin haka yayi tebulin nashi. Ina fata mun gane malam, ban sani ba ku zaka abin nan dan naso da abin da na sa shi a projector, to amma ina ganin ba sai mun yi amfani da projector ba ko ina fata mun fahimta. Dan haka gashi a ciki yace aqsamus suwar wat tamathil, ya kasa as-suwar kashi biyu. Kashi na farko yace li shay'in laysa lahu ruhun, hoton da babu ruhi tattare da shi, kamar yadda na faɗi hoton gida, hoton kaza, hoton kaza. To wannan nau'in ya kasa shi kashi biyu, yace waɗannan kaso din duka halal ne. To sa'annan ya dawo kashi na biyu yace as-suwar lika'inin hayyin lahu ruhun, hoton abin da yake da rai, hoton abu mai rai, kuma wanda yake akwai ruhi, akwai numfashi a jikin shi. To mu dan kiyaye jama'a, mun ce abu mai rai, ina hukuncin hoton dutse? Biologically dutse ai yana da rai jama'a, biologically ko ba haka bane? Na san ɗan makaranta ne anan, bishiya biologically tana da rai ko ba haka bane? Ko shin za a ce ita ma za ta ruhin, dan haka haramun ne daukan ta? Sai a ce a'a, ba ruhi irin wannan ba, ruhi numfashi. Ko kun gane jama'a? Shi ne ake nufi. Ina fata mun fahimta. To ya kasa kashi biyu shi ma gashi yace kal insan wal hayawan wat ta'ir, kaman dabbobi da mutane da sauran tsuntsaye. Ya kasa su kashi biyu, malam yace duka dai nau'in su gaba ɗayan shi haramun ne. Ina fata mun fahimta. Amma a shi ɗayan bangaren ya kawo as-suwar ko as-sura laysa laha zil raqam fi thawbin rasmun bil yad hukmuhu mukhtalafun fihi ala aqwali, ma'ana ya kawo yayi ishara zuwa ga wannan sabani da wasu suke tattaunawa a hoto, in mai inuwa ne to haramun ne, in mara inuwa ne to halal ne, to kaza. Wannan duka jama'a duka wani takasimi ne da tafriqin da ya zama la dalila alaihi, tafriqi ne da taqsim alladhi la dalila alai. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. To sa'annan jama'a ya kamata kuma mu dawo, waɗannan hotunan da muka bayyana hukuncin musulunci a kansu cewa halal ne, hotuna na abubuwan da suke jamadat, ina hukuncin kai kuma kana sallah ka fuskance su? Kun gane surar matsalar jama'a? Ina hukuncin kana sallah ka sanya hoto ɗin riga ko wani tufafi da yadin? Akwai hotuna koda na waɗannan abubuwan ne da suka halatta a jikin shi, to annan kuma sanya irin waɗannan shi ma bai halatta ba, amma a gurin ibada. Ku kiyaye jama'a, ku bambance tsakanin ya halatta da kuma bai kamata ba, ya haramta ka sanya shi kai sallah da shi. Ina fata mun gane. Ku bambanta, dan haka ka sanya riga yazan a jikinta akwai wato suwar, akwai hotuna na wasu abubuwa waɗanda suka halatta ka sanya su kai sallah da su, annabi ya hana, annabi ya hana da aikin shi, ina fata an gane. To amma kuma yin su ko aje su wannan kuma annabi bai hana ba, ko mun gane jama'a. Asali game da wannan hadisi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah da wata riga a jikinta akwai a alamun. Annabi yana idan da sallah sai ya cire ta, yace ku tafi da wannan rigar zuwa ga wani, wa atuni bi an bijaniyati abi jahmin, yace fa innaha alhatni anifan an salati, saboda ta fusji hankalina, ta dauki hankalina a cikin sallah. Ina fata an gane. Kenan yanzu ba daidai bane ka tasa hoto koda na halal ne a gaba kana sallah, wannan ba daidai bane, dan sai ya dauki hankalinka, kai gidan nan ya hadu fa, ina ma dai na shige shi, kai kaza shikenan, sai kai rafkan nuwa ma baka sani ba, sai kai raka'a shida a madadin hudu ko ai ta tasbihi kuma ka ki dawowa. Ina fata an gane. Eh, wannan ba daidai bane. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Jama'a, waɗannan abubuwan su ne na nufi na bayyana su, kuma a ɗan yi haƙuri jama'a, ba mu fita daga maudu'i ba na tafsirin Alƙur'ani, mun kawo su ne sakamakon kawo wancan hadisi da annabi ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabi wa imamu dalala wa mumathilun minal mumathilina, munasaba da ayar kashewar da yahudawa suka yi wa annabawa. Dan haka muna nan akan maudu'i ba mu fita ba. Allah madaukakin sarki ka taimake mu, Allah ka datar da mu, ka kyautata al'amuran mu musulmi, kuma ka ba mu ikon bin waɗannan abubuwa da muka karanta. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Yan uwa, ayi kokari a nemi waɗannan littafai, kada a tsananta da tambayoyi, aje a karanta, dan wani shi so yake ayi mishi kidan, ayi mishi rawan, mu karanta kuma mi ma bayani. Kaje ka karanta, wata ilka ga wani abu ma da mu mun karanta ba mu faɗe shi ba. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Na'am. Duka karanta wannan littafin yayi bayani, kai ba shi kadai ba ma, hatta hotuna da ake bazawa idan ana neman wasu marasa gaskiya, a dauki hoton wani sai a sa wanted. Ina hukuncin wannan? Ko kun gane? Duk sai da yayi bayani. Ina hukuncin hotuna da ake sawa a gidajen talabijin? Duk sai da yayi bayani jama'a. Don wannan littafin bahasi ne game da mas'alar, kuma bahasi ne mu'asira. Ina fata an gane. Wato bincike ne irin na zamani, kuma ya gwada a bisa haske na musulunci. Don haka ayi kokari a nemi wannan, za a ga waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Na'am, sai wani jama'a. Ahkamut taswir fil fiqhil islami, waɗanda suke da bukata a soft copy zan iya basu, kuma za su je su karanta, za su amfana kwarai da gaske. Jama'a, ko mu dandana muku content din littafin ne. To jama'a, bari mu tsaya anan, kaje ka nema ka karanta. Ina fata an gane. Wato idan ka ji content din littafin ku, za ka ji kaman irin girkin nan ne da ya gama haduwa, kawai ba abin da ya rage sai dai a fara ci. Saboda in kai dalibin ilimi ne, za kana jin dadin tattauna irin waɗannan masail din na ilimi. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Shi ya kashe shi da hannun shi, ba ya ba da umarni a kashe shi ba. Don in aka ɗauki wannan ma'anar kenan, dukkan kafiran da aka kashe su wanda ba annabi ya kashe ba, zai zama da umarnin annabi ne. To kaga ka faɗaɗa hukuncin hadisin, wanda shi kuma ba haka yake nufi ba. Ka kalli zahirin hadisin, rajulun katala nabiyyan aw katalahu nabiyyun, ba a ce katalahu bi amrin nabiy ba, ko kutila bi amrin nabiy ba, a faɗa haka ba. Dan haka katala nabiyyan, katalahu nabiyyun aw katala nabiyyan, wallahu a'lam. Na'am. hotunan da wannan duka malamin ya bayyana hukuncin su a cikin wannan littafin hatta ina hotunan da ake amfani da su a science laboratory a ce hoton kaza a dauko part na jikin mutum a dauko hoton kaza da hotunan da ake daukowa na sararin samaniya da astronomers suke amfani da shi kun gane jama'a wallahi malamin nan duka sai da yayi jawabi duka shi yasa littafin nace sai kun je kun karanta dan na so na dan dantana mana ne to amma ku je ku dantana da kanku ina fata mun fahimta mana ina hukuncin za a yi practical an shiga laboratory za a yi practical shikenan sai malamin ya dauko hoton jikin mutum sai ai labeling nashi a fitar da kaza a fitar da kaza a fitar da kaza to kaga ba a jawo wa malam wa mumassilin min al-mumassilina ba ina fata mun fahimta ku karanta wannan littafin jama'a ku karanta ai daliban ilimi ne ku karanta Allah madaukakin sarki ka samu dace nan zamu saurara jama'a sai Allah ya kai mu mako mai zuwa nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته